Cause they've been talking about the way. The voice of America, direct from Washington. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum da fatan auni lafiya. Murtala Faruk sanyin nan ne tare da Mahmud Ibrahim Kwari da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Asabar 13 ga watan Mayu shekara ta 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yau ne aka yi bikin ranar mata a jamhuriyar Niger. To sai dai manazarta na cewa tasirin bikin ranar na kokarin disashewa.
Akwai jan aiki babba a gaban mata nan yasha, musamman yanzu ɗin mata masu tasowa, saboda gwagwarmayar da mata suka yi a da, a yau babu matan nan da za su iya yinta.
Kamar kowace ranar Asabar, muna tafe da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Kalmasi Garba ke gabatarwa. Baya haka kuma za mu kawo muku labaran wasanni, to amma kafin duka waɗannan ga Mahmud Kwari da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga kuma cikakkun labarun. Jakadun bangarorin da ke fada da juna a Sudan za su koma teburin tattaunawa a gobe Lahadi a birnin Jidda na ƙasar Saudi Arabia, a cewar wani babban jami'in diplomasiya na Saudiya. Hakan na zuwa ne a daidai lokacin da dakarun shugaban rundunar sojojin Sudan Abdul Fattah al-Burhan da na mataimakinsa Muhammad Hamdan Daglo da ke jagorantar rundunar mayakan RSF ke ci gaba da musayar wuta ta sararin samaniyar birnin Khartoum, duk kuwa da yarjejeniyar bada kariya ga fararen hula. Ajejin ma a kasar Saudiya, wacce ke karbar bakuncin tattaunawar cimmar yarjejeniyar tsagaita wuta, ta gayyaci babban hafsan na sojojin Sudan Abdul Fattah al-Burhan ya halarci taron kungiyar kasashen Larabawa a birnin Jidda. Duk da goren gayyatar da aka aika wa al-Burhan, babu tabbacin zai iya barin Sudan domin halartar taron saboda dalilai na tsaro. Babban jami'in diplomasiyar na Saudiya ya kara da cewa an gayyaci al-Burhan ne zuwa wannan taro saboda matsayinsa na shugaban gwamnatin riƙon ƙwarya ta Sudan, wanda aka ɗora alhakin miƙa mulki ga hannun farar hula gabanin ɓarkewar faɗan da ke wakana a yanzu. Ɗaruruwan mutane suka mutu kimanin wata guda da fara faɗan, yayin da fiye da mutane 200,000 suka tsere zuwa ƙasashe maƙwabta. Kana jimlar wasu da adadinsu bai gaza 700,000 ba suka rasa mutsugunansu a cikin gida. Yayin da musayar wuta tsakanin mayakan Falastinu da Isra'ila ta shiga rana ta 5, dakarun Falastinu sun kaddamar da harin dubban rokoki, su kuwa sojojin Isra'ila na kai hare-hare ne babu kakkautawa zuwa yankin zirin Gaza. Guda daga cikin rokokin da dakarun Falastinu suka harba ya jikkata wasu Falastinawa biyu ma'aikata a Isra'ila, kuma ya raunata wani guda ɗaya. Sojojin Isra'ila sun kai mame sansanin 'yan gudun hijira na Balata da ke kusa da birnin Nablus, kuma Falastinawa guda biyu sun rasa rayukansu. Ya zuwa yanzu dai babu fatan kurkusa ko ɓangarorin biyu za su tsagaita wuta, tunda dukkaninsu sun ci gaba da kai wa juna hari zuwa yau Asabar ɗinnan. Yanzu aka dai jimlar Falastinawa 34 aka kashe a yankin zirin Gaza, kuma akalla guda 14 daga cikinsu fararen hula ne. Bayan bada belinsa, tsohon Prime Minister Pakistan Imran Khan ya isa gidansa da ke birnin Lahore a yau Asabar, biyo bayan tuhumarsa da rashawa da cin hanci, al'amarin da ya haifar da ruɗani har ma da zanga-zangar kone-kone a wasu sassa na ƙasar. Wani ayarin jami'an tsaro ne suka kama Mr. Khan a ranar Talata da ta gabata, bayan da ya bayyana a harabar wata kotu, al'amarin da ya sabbaba arangama tsakanin magoya bayansa da jami'an tsaro. Kamawa tare da tsare tsohon Prime Minister na Pakistan na zuwa ne sa'o'i kalilan bayan da hukumomin tsaron sojin ƙasar suka soke shi daga kasan harshe, ko da yake dama ya zarge su da hannu wajen yunkurin hallaka shi a bara. To amma kotun kolin ƙasar ta ayyana kama shin da jami'an tsaro suka yi a harabar kotu a matsayin haramtaccen al'amari, kuma hakan ta sanya aka ba da belinsa a jiya Juma'a. Labarun na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sojojin gwamnati a ƙasar Myanmar sun kai simame a kan wani ƙauye da ke lardin tsakiyar ƙasar, al'amarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane 19, cikinsu har da yara ƙanana guda 4. Kafofin labarai na kasar sun faɗa a jiya Juma'a cewa sumaman sojojin a ƙauyen mai suna Yonpintar na lardin Bago na matsayin ramuwar gayya ga farmakin da dakarun da ke adawa da mulkin soja a kasar suka kai a Larabar da ta gabata. Gidan Radion Free Asia wadda gwamnatin Amurka ke tallafawa ya ambato wani mamba kungiyar dakarun sa kai na kasar na cewa kashe-kashen ya biyo bayan fadam da ya barke ne tsakanin dakarunsa da sojojin gwamnati da kuma mayakan kungiyar KNL da ke tallafawa mayakan nasa a yankin. Ya ce dakarun haɗin gwiwar sun hallaka sojoji guda 20 kuma wasu suka kama guda 3 a gwabzawar da suka yi. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya isa birnin Rome na ƙasar Italiya domin ganawa da shugabannin siyasa na ƙasar da ma Papa Roma Francis. Ziyarar Mr. Zelensky zuwa birnin na Rome na zuwa ne a daidai lokacin da dakarun Rasha suka kaddamar da hari a sararin samaniyar birnin Kyiv, babban birnin ƙasar ta Ukraine, ta hanyar amfani da jirage marasa matuka. Baya ga birnin Kyiv, dakarun na Rasha sun kai makamancin wannan hari a kan biranen da ke tsakiya da kuma yankin kudancin ƙasar, inda suka lalata abubuwa da dama. Sai dai wasu rahotanni na cewa mayakan na Ukraine sun yi nasarar kakkabo jiragen, ko da yake hukumomin sojin ƙasar ba su fayyace adadin jiragen da suka yi ikirarin kakkabowa ba. Kazalika rahotanni sun ce ba a bada rahoton rasa rayuka ko adadin dukiya da hare-haren suka lalata ba. Amma dai wannan shine karo na 6 da Rasha ta kai hare-hare ta sama a kan birnin na Kyiv ta hanyar amfani da jirgi maras tuki daga kamar wannan wata na Mayu zuwa yanzu. A nan guda kuma rahotanni na cewa mayakan Ukraine da suka kwashe watanni suna fafatawa a birnin Bakhmut na ci gaba da samun galaba a yankin.
Mahmud Ibrahim Kwari kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a jamhuriyar Niger yau ne aka yi bikin ranar mata ta bana, ranar da aka keɓe a kowace shekara domin jaddada gwagwarmayar matan kan yadda aka maida su saniyar ware ta yadda ba a damawa da su kamar yadda ya kamata. To sai dai a yayin da mata da dama musamman a yankunan karkara ba su ma san da ranar ba, manazarta na ganin fafutukar na kokarin ja da baya, alhali har yanzu ana ci gaba da maida matan saniyar ware. Ga rahoton da Tamar Abari ta aika mana daga Damagaram.
Maudu'in na bana dai shine mata da ci gaba. Madam Mumuna ita ce mataimakiyar babbar darakta ta hukumar da ke kula da kyautata rayuwar mata da yara a nan jihar Damagaram.
To abinda an kamar da hankali gare shi shine zancen ci gaba na ɗiya mata. Kenan wanda yace zancen ci gaban ɗiya mata ya ce ci gaban ƙasar Nijar duka. Akwai abubuwa gudunmuwa ta musamman wanda mata suke kawowa cikin ƙasa. Akwai ayoyin doka da ƙudurori waɗanda gwamnati ta sa hannu don kama ma ɗiya mata su ci gaba da wannan ci gaban da suke kullo.
Sai dai na yi kicibus da wata mata da ta fito daga karkara ga yadda hirar tamu ta kasance game da wannan sallah. Sannu malama.
Sannu.
Ya sunanki?
Sunana Maryama Mada, ina kwana.
Lahiyalo. An shigo gari?
Mun shigo gari kasuwa.
Kasuwa kika zo?
Kasuwa muka zo. Eh mai ne da kuli-kuli muke yi, muna shigowa gari muna saidawa.
Yau biki san ba wata rana ce malama?
Yau subdu ko?
Subdu?
Mm.
Yau wa sallar mata ce?
Sallar mata?
Eh.
Ai na ake yi.
A garin ku yanzu da kika huto ba a sallah?
Ban taba jin zancen sallar mata ba. Mu da ba dama akai ka tare a radio. Dan maza an sun kuna maka ji ana cewa yau sallar mata ake a zango. Yau sallar mata ake, amma ni ban taba sanin ana yi ba.
Yo yau ce fa.
A karkaran ba wanda ya san ana yi. Kuma ba a taba
ne kika huto kasuwa.
Yanzu kasuwa na zo sai da yan kana da na kawo kuli-kuli ne da mai. Mun yi sayayya ta abinda na samu in koma gida.
A can karkaran ta ku ba ku da kungiyoyi sallar mata?
Ka yo kungiyoyin ma sun shigo san ba abin da suke. Mu kuma matsalar wurin ma sun ga ko mashin ba mu ta nika da bare ta sirhe wannan nika gujjar sai mun dauka mun yi balaguro guda mun je wani gari muke nikowa ruwa ma famfam dan taka heri ya kanta amun famfuna. Bayan haka nan da muka samu kungiya aka ji irin bashin da ake bada na karkara sai mu samu ko kiwo ko kudi mu amsa sana'a miki bin mu da jari ma babban matsala abinci yanzu kowa ya sanya sharaban duniya da damuna in kai damunan ma duka bai bari wata uku da hatsi
to ko ana iya cewa an samu ci gaba tsawon waɗannan shekaru kan wannan sallah Aishatu Buzuwa jagora ce a gungun kungiyoyin mata a nan da magaram
jajircewa sukai kuma jajircewa na tasu ta bari sakamako wanda yau muna ganin gashi shi a gaskiya yanzu mun gode ma Allah da abinda za a ce a bada kasan mata kinan wannan ma sai mu yi alfahari da shi ce gaba kinga kamar alal misali kinga abin first elective kamar da zabe kamar kuma first na nada mukamai duka da a inda ake angusa daga nan daga kaso 15 zuwa cikin 100 aka koma 25 aka kai 30 kenan gaskiya angusa kuma magabatan lalle su ma kuma da niyyar su
ita kuwa Hadiza Hima yar kungiyar farar hula mai gwagwarmaya akan haƙƙin mata fargaban su ta nuna kamar haka
akwai jan aiki babba a gaban mata nan yanzu musamman yanzu ɗan mata masu tasowa saboda gwagwarmayar da mata suka yi a da a yau babu matan nan da za su iya yin ta mun rihe ido ba mu ga kyan makafta ba ɗan matan mu yanzu ba su san ba ma ina suka sa gaba ba su san ba yaunin da ya ratai a wuyan su yawanci ba su san ba ma a cikin mu aiki kin ga babban matsalan ma real life wanda ake ce ma madadi ba mu da madadi a yanzu dai kenan akwai shan aiki a gaban mu mata na Niger sai mun tashi haika
Tamara Abari murya Amurka daga da magaran a jamhuriyar Niger
gaida Tamar Abari kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mutabiyo ya Africa akan mita 200.5 bayan haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyin To yau za a ji babi na daya na amsoshin tambayoyin su Musa Usman daga Kano da Garba Muhammad Yola kan tarihin masarautar Ilori da kuma alakar ta da Fulani da Yarbawa. To idan masu tambaya su Musa Usman da Garba Yola na saurare ga kashi na daya na amsoshin tambayoyinku daga masanin tarihi na gidan tarihin Arewa House Kaduna Dr. Salisu Bala wanda ya fara cewa
zan fara daga ma'anar kalmar Ilorin. Kalmar Ilorin kalma ce ta Yarbanci wanda shine sunan wannan gari ko yanki da ake magana akai. Abinda take nufi shine wato wasa makami ko wasa takobi. Shine ma'anar kalmar Ilorin. Su Yarbawa suna da wani kuduri ko abinda suka dogara da shi ko suka kafa akai cewa idan za su je yaki lokacin suna karkashin daular Oyo kasan an yi dauloli a baya masu yawa. Akwai daular Ghana, akwai daular Songhai, akwai daular Oyo, akwai daulolin kasar Hausa, akwai daular Benin ma da sauransu. So idan mutanen da ke karkashin daular Oyo ko masarautar Oyo za su je yaki suna tafiya wani wuri ne da ke da wani babban dutse wanda yake cikin garin Ilorin. Wannan dutse ana kiransa Okuta Ilorin. Shi Okuta Ilorin babban dutse ne wanda anan ne suke wasa takubban su sannan su tafi yaki saboda idan sun wasa takubban su a wannan wuri suna ganin babu jama'a da za ta iya cin su da yaki. Shi wannan babban dutse yana wani wuri ne da ake kira Idi Afe wani yanki da ake kira Idi Afe a cikin wato yankin wato kasar Ilorin. Wasu sun mai da shi wurin zaman su na dindindin saboda sun canfa cewa tun lokacin da wannan al'ada ta kafu ga jama'ar yankin Ilorin ba taba cin su da yaki ba saboda haka ya zamanto wuri ne da ake zuwa kallo da kuma la'akari da tarihin su da ya gabata a baya. Manyan masana sun nuni da cewa wannan dutse tare da abin da yake dauke da shi wato zai iya kaiwa in an masa kudi zai iya kaiwa kamar dala miliyan 5. To wannan takaitawa kenan bisa abin da ya shafi kalmar Ilorin. To idan muka duba kuma sai mu ga wannan yanki na Ilorin yanki ne da yake kasar Yarbawa, kusan mafi yawanci za a iya la'akari da cewa kamar shekara ta 2007 wannan yanki yana da yawan jama'a kalla mutum 847 da mutum 582. Sannan yana cikin jihar Kwara ne a yanzu, wanda kusan za a iya cewa tana kamar tsakiyar yankin Najeriya. Sannan yanki ne wanda mutanen Yarbawa suka kafa, kuma kusan za a iya cewa su ne suke ɗaya daga cikin jinsi ko kabilu guda uku wanda suka fi kabilu kowace kabila yawa a ƙasar Najeriya, idan ka cire maganan Hausa, Fulani da sauransu. Sannan a shekara ta 1450 wannan yanki ya zamanto kamar headquarter ne na Oyo Empire ta fuskar abin da ya shafi ajiye dakaru da makamai na yaƙi, saboda abin da ya shafi wancan Okuta Ilorin, inda wannan babban dutse yake, wanda suke zuwa su nemi sa'a su kuma wasa takubansu kafin su tafi yaƙi. Tun shekara ta 1450 wannan yanki yake da ɗimbin tarihin cewa a wurin ake ajiye dakarun sojoji, sannan kuma suke yin duk abin da suke yi don neman sa'a da kuma ci gaba da abin da ya shafi wato cin nasara akan abin da ya shafi yaƙi da ke gabansu. Sannan wannan yanki ya zamanto karkashin arewacin Najeriya a shekara ta 1897, lokacin da Turawa mulkin Malaka suka zo, sai zamanto akwai wani kamfani da Turawa suke amfani da shi wurin mallakar jama'a, wato Royal Niger Company. To wannan yanki ya zamanto kamar babban birni ko kuma babbar cibiya na Royal Niger Company a shekara ta 1897. Sannan ya zamanto yanki daga cikin yankunan arewacin Najeriya a shekara ta 1900 cif-cif a wannan yanki.
Yake jambata da su fodi ki tamaya da gurbin nan Ahmed Murshidi. Din ne yake fodi ai gurbin gafani. Man asama ya be. Na gidali. Wana shi na be. Gibi shi din naye gidi maka. Ahmed febi gorko pullo jomna jabdo gayna allo ko jawdi amadi sidinaaye alaji amadi lobi te dengar mo muji alsan ko kar daw ul bule kaari koro isaba saydu rashin gayel gorko baaji na ya sama mo dabbe kula bona shirnabe
amma idan ka duba baya bisa tarihi zaga cewa Yarbawa na sassa daban-daban su suka zo suka kafa wannan gari da farko, kafin sauran jama'a su fara shigowa irin su Fulani da Hausawa da sauran kabilu da suke tasowa daga wasu sassa daban-daban na kasar Najeriya da yankin kasar Hausa da kuma wajenta, ta fuskar kasuwanci da kuma musayar kayayyaki don ci gaban al'ummar wannan yanki. Sannan an samu wani ci gaba wanda ya jawo canje-canjen tsare-tsare da kuma abin da ya shafi yaƙuƙa. Kasan dama za a wayi gari a ce kamar wannan kungiya tana ƙoƙarin faɗa ma wancan yanki da yaƙi. Wanda suka fi wani ƙarfi suke murƙushe wasu ƙwace tattalin arziki da gonaki da kasuwanni da masarautu na wannan yanki. An yi da ƙarni na 19 ya shiga a lokacin jihadin Shehu Dan Fodiyo, Shehu Usmanu Dan Fodiyo. Saboda an yi jihadin shekara ta 1804, sannan yaƙin ya faɗaɗa zuwa dauloli daban-daban wanda Shehu ya ba matuta. To wannan gari na Ilorin yana daga cikin yankunan da aka yi jihadin Shehu Dan Fodiyo a cikinsa. Duk da cewa Shehu Dan Fodiyo ya rasu shekara ta 1817, sannan wannan yanki ya dawo ƙarƙashin mulkin daular Usmaniya a shekara ta 1824. Aka ci wannan gari na Ilorin da yaƙi, wato Fulani kenan. kada a manta a baya mun yi bayani cewa akwai mutane daban-daban da suka zauna a wannan yanki. Akwai Hausawa, akwai mutane Borno, akwai Nannufawa da Fulani da sauransu. Amma a wannan lokaci akwai Sarki Abdulsalami dan Salihi wanda ake kira da Alimi, shine ya jagoranci yakin yada musulunci da kuma kafa daula ta shari'ar musulunci a shekara ta 1824, wanda ya kafa daula ta musulunci a wannan yanki. Wanda daga wannan lokaci ne mulki ya tashi daga hannun Yarbawa, Tsantsa Zalla ya koma hannun Fulani. Sarki Abdulsalami dan Salihi wanda ake kira da Alimi shine ya jagoranci yakin yada musulunci da kuma kafa daula ta shari'ar musulunci a shekara ta 1824, wanda ya kafa daula ta musulunci a wannan yanki. Wanda daga wannan lokaci ne mulki ya tashi daga hannun Yarbawa, Tsantsa Zalla ya koma hannun Fulani waɗanda suke mazauna wannan gari. Wanda shi kuma ya yi rayu ya kare mulkinsa daga shekara ta 1842. Sannan bayan shi akwai Shita ɗan Salihi, wanda ɗa ne a wurin Salihu bin Ali ɗan Alimi, wanda shi kuma ya karɓi ragamar jagorancin wannan gari da shugabancin wannan ƙasa daga shekara ta 1842 zuwa shekara ta 1860. Sannan akwai Sarki Zubairu ɗan Abdulsalami, shi ne wanda ya karɓi mulki daga shekara ta 1860 zuwa shekara ta 1868, kaga ya shekara takwas kenan. Sannan akwai Shita Aliyu ɗan Shita, duk waɗannan zuri'a ne na Shehu Usman ɗan Fodiyo, wanda ya fara mulki daga shekara ta 1868 zuwa shekara ta 1891. Sannan akwai Moma ɗan Zubairu, wanda ya fara daga shekara ta 1891 zuwa shekara ta 1896. Sannan akwai Sarki Suleimanu ɗan Aliyu, wanda ya fara daga shekara ta 1896 ya kare a watan 14 ga watan Janairu na shekara ta 1941, a daidai lokacin da aka lullugad ya hada arewaci da kudancin Najeriya suka zama kasa ɗaya a matsayinta na Najeriya. Sannan a shekara ta 1915 zuwa watan Nuwamba na shekara ta 1919 an samu wanda ake kira Sarki Shu'aibu Bawa ɗan Zubairu, wanda ya ci gaba da mulkar wato yankin kasar Ilorin. Sannan akwai Sarki Abdulkadir ɗan Shu'aibu Bawa, wanda shi ne daga 17 ga watan Fabrairu zuwa na shekara ta 1920 zuwa watan Yuni na shekara ta 1959 aka samu Sarki Abdulkadir ɗan Shu'aibu Bawa. Sannan akwai Zulkarnaini Gambari ɗan Muhammadu, sannan akwai Laofe ɗan Bawa Ayela Bo na biyar, sannan akwai Malam Aliyu ɗan Abdulkadir, akwai Sarki Ibrahim Kwalafo ɗan Gambari wanda shi ma ya yi mulki. Duka waɗannan sarakuna ne da suke mulkar wato ƙasar Ilorin Fulani.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na amsoshin tambayoyi kan masarautar Ilori. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala na Arewa House da ke ansa mana tambayoyin, da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abu da injiniyanmu na wannan lokacin, ni Ibrahim Kalama Si Garba ke cewa a huta lafiya.
To madalla gaida ka Almasi Garba. To kada manta kuna tare ne da tashi Hausa na muryar Amurka Washington DC. Yanzu kuma lokaci yayi da za ku ji labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Shugaban kungiyar gasar La Liga ta kasar Spaniya, Javi Tepes, ya bayyana cewa raba gari da dan wasan tsakiya na Spaniya, Sergio Busquets da Barcelona, zai baiwa kungiyar damar sake dawo da tsohon dan wasanta Lionel Messi, wadda kontragin sa ke shirin karewa a wannan kakar. Tepes ya kare kalaman nasa ne da cewa sai Barcelona ta rabu da wani dan wasa mai jan kudi ne za ta iya sake danko Messi da take kwadayin dawo da shi kungiyar ta aje ne daidai. Busque wanda shine captain din Barcelona a yanzu ya tabbatar da jita-jitan raba gari da kungiyar sa, ko da yake bai sanar da inda zai koma ba. A bangare guda, Messi wanda bayanai ke cewa PSG ba ta da shirin tsawaita kwantiragin sa jita-jita na alakanta komawar sa Saudiya da taka leda don min san babban abokin dabin sa wato Cristiano Ronaldo wanda ya koma Al Nassr, inda wata majiya mai kusanci da shi Lyon ke cewa Saudiya ta yi masa tayin da ba zai iya kawar da kai ba. Idan muka koma gasar Premier na kasar Ingila, wasan mako na 35 inda League United suka kara da takwarata na Newcastle a yanda suka tashi kunnen doki inda suka tashi 2-2, sai kuma Chelsea da Nottingham Forest su ma dai kamar baya suka yi canjara suka tashi 2-2. Ita kuwa Manchester United ta kara ne da takwarata na Wolves, inda Manchester United ta yi nasarar lallasa Wolves da ci 2 da nema. A bangaren kasan Germany kuwa Bundesliga, inda kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich ta buga da Schalke 04, nan take kuwa Bayern Munich ta samu nasara da ci 6 da nema. Sai kuma Frankfurt da Leipzig, inda Frankfurt ta yi nasarar cin Leipzig ci 3 da nema. Sai kuma ita abokiyar hamayyar Bayern Munich Borussia Dortmund da Mönchengladbach, inda Borussia Dortmund ta samu nasara da ci 4, ita kuwa Mönchengladbach ta samu rashin nasara. Wannan nasara da Borussia Dortmund ita ma ta samu dai shine zai iya bata damar lashe gasar Bundesliga. Yanzu kuwa bari mu leka wasanni da ake zaton za su ja hankali a gasar Premier a gobe, inda Everton za ta karbi bakoncin Man City wanda kuwa ita take da ragamar gasar Premier a hannunta. Sai Arsenal da Brighton, inda Arsenal ita ce take mataki na biyu a gasar Premier, al'amarin da masana harkokin wasan kallon kafa ke ganin cewa lalle za a fafata a gobe. Comrade Umar Usman wani mazaunin jihar Adamawa ne kuma mai fashin baki alkan al'amuran wasanni a Najeriya, wanda ya ce
Malam Salisu, idan ka dubi a wasan da za a buga a gobe nan, wasan ita Man City da ita Everton zai doki hankalin jama'a kware da gaske. Ganin ita Everton tana kasan teburi, inda ake ganin idan bata samu nasara a wasan da za ta buga gobe da Man City ba, ana ganin wannan zai iya sauke ita Everton din zuwa relegation. To shine ake ganin kamar Everton din ko da a sati da ya gabata sun yi iya kokari inda suka fito daga cikin wannan fadawa relegation din, to shine ake ganin kalubale a gaban ita Manchester City.
Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Jakadun bangarorin da ke fada da juna a Sudan za su koma teburin tattaunawa a gobe Lahadi a birnin Jidda na ƙasar Saudi Arabia, a cewar wani babban jami'in diplomasiya na Saudiya. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da dakarun shugaban rundunar sojojin Sudan Abdul Fattah al-Burhan da na mataimakinsa Muhammad Hamdan Daglo da ke jagorantar rundunar mayakan RSF ke ci gaba da musayar wuta ta sararin samaniyar birnin Khartoum, duk wa da yarjejeniyar ba da kariya ga fararen hula. Yayin da musayar wuta tsakanin mayakan Falastinu da Isra'ila ta shiga rana ta 5, dakarun Falastinu sun kaddamar da harin dubban rokoki, su kuwa sojojin Isra'ila na kai harhare babu kakkautawa zuwa yankin zirin Gaza. Guda daga cikin rokokin da dakarun Falastinin suka harba ya jikata wasu Falastina guda biyu ma'aikata a Isra'ila, kuma ya raunata wani guda ɗaya. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya isa birnin Rome na ƙasar Italiya domin ganawa da shugabannin siyasa na ƙasar da mafafa Roma Francis. Ziyarar Mr. Zelensky zuwa birnin na Rome na zuwa ne a daidai lokacin da dakarun Rasha suka kaddamar da hari a sararin samaniyar birnin Kyiv, babban birnin kasar Ukraine, ta hanyar amfani da jirage marasa matuka.
To masu saurare, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za a ji mu dauke da wasu sababbin shirye-shirye. Kafin mu sallama, bari mu mika sakon taya murna zuwa ga Malam Sahabi Dan Ada a garin Sanyin na, bisa ga auren ɗansa da aka yi, wato Bilyaminu Sahabi Dan Ada, a yau Asabar dinnan, tare da fatan Allah ya ba su zaman lafiya ya kuma ba da zuri'a ɗayyiba saliha. Yanzu kan a madadin Mahmud Ibrahim Kwari da ya taya ni gabatar da shirin, sai kuma Dadi Balawe wanda ya haɗa sauti ya kuma ba da umarni, da kuma injiniyanmu na yanzu ne Murtala Faruk Sanyinna, nake muku fata alkhairi, ma'assalam.